yau Litinin 1 ga watan Janairu na shekara 2018 da muke ciki sabuwar shekara. Za mu fara kawo shi muku shirin labarin wasannin namu daga nan dandalin VOA ne, inda za mu fanta ma kasar Ingila bangaren Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 21 da aka fafata, inda ranar Asabar da ta gabata 31 ga watan Disamba na shekara 2017 da ta wuce, kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Stoke City da kwallo 5 da 2, sai kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth ta doge kungiyar kwallon kafa ta Everton da kwallo 2-1. Newcastle United ko sun tashi can jiran babu ci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Brighton & Hove, sai Watford ta sha kashi a hannun Swansea da kwallo 2-1. Huddersfield ko sun tashi can jiran babu ci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Burnley, Chelsea United gida ta yi can jiran babu ci tsakanin su da Southampton. Liverpool ko ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ne ta lallasa ta kwallo 2-1 a ranar Lahadi 31 ga watan Disamba na shekara 2017 din da ta gabata. Kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace sun tashi can jiran babu ci tsakanin su da Manchester City. Arsenal sun yi kunnen doki 1-1 da kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich a gidan West Bromwich. A yanzu haka dai Manchester City take jan ragaman da maki 59 a saman teburin, sai Chelsea take mataki na biyu inda ta taso daga mataki na uku da take da maki 45. Manchester United tana mataki na uku daga mataki na biyu da maki 44. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Brighton & Hove suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth a wasannin mako na 22 na gasar ta Premier League din kasar Ingila, sai Bournemouth ta karɓi wakuncin Liverpool da misalin karfe 4. Da misalin karfe 4 Stoke City za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United, Leicester City ko suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town. Da misalin karfe 6:30 na yammaci a agogon Nigeria, Manchester United za ta ke bakunci wa kungiyar kwallon kafa ta Everton, inda mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din Jose Mourinho yace zai buga wasan ne, yana fama da rashin ƴan wasan gaba har guda biyu, Lukaku da Zlatan Ibrahimovic wanda suke jinya. Sai dai yace yana murnar cewa zai fara wasan da Marco Rashford da kuma Tony Marshall a wasan da za su buga yau din da Everton. Tashirin yau kuwa kungiyar hukumar kwallon kafa ta kasar Ingila ne ta dakatar da shi a wasanni uku sakamakon naushi da ya yi da gwiwar hannunsa a wasan da suka yi da Southampton ranar Asabar ta wuce, inda aka tashi wasan can jiran babu ci. Da muka koma bangaren zai da sauran wasan kwallon kafa ta duniya, kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta safa miliyan 120 domin ganin ta so dan wasan tsakiya na Chelsea Eden Hazard. Manchester United tana buƙatar Paul Pogba ya sa baki kan cinikin, ko kuma tana sa Manchester United tana sa ran cewa Pogba dan wasan ta zai sa baki kan batun jawo hankalin dan wasan Juventus na gabas Paul Dybala don ya dawo kungiyar da taka leda. Sai ne kuma da kungiyar kwallon kafa ta Manchester Jose Mourinho yana buƙatar John Mario daga kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan domin ya maye gurbin tsohon dan wasan sa nan da ya dade Michael Carrick mai shekara 36 da haihuwa. Kungiyar kwallon kafa ta Southampton tana zawartin dan wasan Arsenal Theo Walcott da ya zo kungiyar a mazaunin aro a watan Janairun nan. Kungiyar kwallon kafa ta Everton tana shirin kawo dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Sevilla mai suna Steven Nzonzi, wanda yanzu haka take tattaunawa da kungiyar don ganin ta dauko dan wasan. Ya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin VOA, huta lafiya.